Laraba ne shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg ya yi gafara akan kuskuren da kamfanin ya yi wajen kare bayanan mutane sama da miliyan 50 da ke amfani da shafinsa. Ya kuma yi alƙawarin ɗaukar ƙwararren matakai domin kare sake aukuwar haka. Katafaren kamfanin na ci gaba da fuskantar bincike daga gwamnatocin Afirka da na Burtaniya akan zargin da ake yi na bari shahararriyar cibiyar binciken harkokin siyasa ta yi amfani da shafin wajen ɗaukar bayanan jama'a da ya taimaka wajen zaben shugaba Donald Trump a shekarar 2016 a Amurka. Ya ce wannan ba ƙaramin rauni bane daga gare ni, ina mai matuƙar ba da haƙuri, alhakinmu ne mu kare bayanan jama'a, a cewar Mark Zuckerberg, shugaban kamfanin Facebook a wata hira da ya yi da kafar yaɗa labarai ta CNN. Ya kuma bayyana cewa kamfanin ya yi ƙwaƙƙwaran bincike akan manhajojin kamfanoni da dama suke amfani da shafin wajen ɗaukar bayanan mutane da kuma ɗaukar ƙwararren matakai wajen tabbatar da rashin sake aukuwar lamarin. Ko da shike shugaban ya bayyana cewa kamfanin ba zai hana ko rage tallace-tallace daga kamfanonin ba, amma zai tabbatar da kare bayanan jama'a. Daga ƙarshe ya bayyana farin cikinsa a gaban 'yan majalisar Amurka yayin da yake bayani kamar yadda suka buƙaci ya yi.
Tuma da shirin fasaha kenan daga Hafsat ɗan mai tsoro. Ana sare da dandalin VOA daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirin ilimi.
Ilimi mabuɗin rayuwa. Shirin namu na yau za mu ɗaura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata a tattaunawa ta musamman da muke yi da Malama Fatima Mukhtar, ɗaliba da ke ƙoƙarin kammala karatunta na digirin farko a ƙasar Burtaniya. Ta yi mana bayanai da dama dangane da abubuwan da take ƙoƙarin cimma a rayuwa. To, za a ga cewar 'yan mata da dama musamman a gida Najeriya ba su cika damuwa da zurfafa karatu ba, musamman wasu da sun gama makarantar secondary ko kuma wasu da sun gama jami'a digirin farko ba su damu da zurfafa karatu ba. Wannan wanda yake nunawa ga ci gaban mata da kuma tattalin arzikin ƙasa.
Ya kamata dai a ce mata da yawa suna ƙoƙarin su ƙara karatu saboda ko Allah ya ce you should get knowledge wherever you can. So I think it's only proper in mutum ya samu ilimi, mai ilimi sosai, ya samu ilimi from different universities. So mutum zai samu different perspectives to certain opinions. I think it would make the world a better place, and women would have more rights in Nigeria than they do right now, because mostly magana ce leading every sector in Nigeria.
To, a matsayinki na wadda ta karanci tattalin arziki, me kike gani koko taya kike ganin ilimin 'ya'ya mata zai taimaka wajen ci gaban tattalin arzikin ƙasa da kuma ci gaban ita al'ummar wannan yankin?
Kamar yadda na ce dai, yadda maza ne mostly ke leading in sectors a Nigeria, mata suka yi ƙoƙari suka ƙara samun ilimi, there will be more positions for females ba leaders ba, female counterparts dai, yadda za a samu different opinions daga maza da mata. I feel like in aka samu haka, hearing from both sides, zai za a samu more efficient. Tunda an ji daga side ɗin maza, an ji daga side ɗin mata, sai a samu a specific point and equilibrium that would settle down with abin nan both sides din.
Menene kira da zaki musamman ga 'ya'ya mata da suke da sha'awar zurfafa karatu amma kila tunanin suna so su yi aure ko tunanin cewa auren zai iya hana karatunsu ko karatun zai iya hana aurensu? Wani irin kira zaki gare su don su cire wannan tunanin, tunda an ce karatu baya hana aure, aure baya hana karatu?
Gaskiya I go with you, aure baya hana karatu kuma karatu baya hana aure. Mutum na iya yin both at the same time, but I think matsalan da suke gani is in sun yi aure, mazajen da suka aura ba za su zo su ci gaba da karatu ba or something, and in the long run you're supposed to obey your husband or your parents. When some parents in Sanato the ends of some secondary ko jami'a karatu kawai su je su aure, but I feel like accounted mazajen su ko iyayen have to look more into the academic side of abubuwa since we're matan su karatu. And Martin can also speak up for themselves by raising Shiruba in having the academic community. That's not so to why Abu, they should voice out their own opinions without being said that she was one of them.